Da sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 35 a karkashin mai shari'a Ibrahim Masir Yola inda a ƴan sanda suka gabatar da wani mutum mai suna Muttala Bello mazaunin unguwar Gaida wanda ake zargin sa da laifin jiwa dan sanda rauni da kuma buga takardar bogi da zamba cikin aminci da cuta wato tunda farko wata mata mai suna Hajiya Amina Abubakar ita ce ta shigar da korafi wajen ƴan sanda akan cewar wannan bawan Allah ya siyan mata da fili kuma ya bata takardu na bogi daga ƙarshe kuma ƴan sanda sun je su kama shi a nan ya tayar da hayaniya har ya jiwa wani dan sanda rauni kuma bayan ƴan sanda sun kama shi garin gudanar da binciken su sun samu wato tarin takardu na filaye wanda ake zargin cewar na bogi ne sama da guda 100 da kuma wato abin su tamfi na wasu daga tai da na wasu hakimai da kuma na wasu shugabanni na kananan hukumomi a hannunsa waɗanda ake zargin cewar yana yin amfani da su ne wajen bugawa a jikin takarda idan yayi cinikin fili sannan a kunshin ɗaya takardar tuhumar tasa akwai zarge-zarge da ake yi masa akan cewar yana sayarwa da mutane filaye waɗanda ba nasa bane ba kuma yana basu takardu na bogi wanda ƴan sanda sun rigaya sun gabatarwa da kotu waɗannan takardu a cikin su akwai takardu kala-kala wanda wasu ma suke nuna cewar kamar na gwamnatin jihar Kano ne amma kuma ƴan sanda suna zargin cewar shi wannan mutum shine yake buga kayansa da kansa to a daidai wannan lokaci ana gab da karanta masa wannan tuhuma kuma kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanado wannan zarge-zarge ne ake yi masa kuma ina iya hango shi wannan wanda ake zargi zan yi kuma kokarin jin ta bakin sa to mai sauraro kamar yadda nayi alƙawari tun da fari a daidai wannan lokaci ina tare da shi wannan wanda ake tuhuma mai suna Muttala Bello kuma na tuntube shi akan cewar ga wannan zargi da su ƴan sanda suke yi masa amma ya ce ba zai iya cewa komai ba kasancewar shi mutum ne fitacce kuma idan aka ji yana cikin wannan halin akwai damuwa sosai a daidai wannan lokaci da nake yin wannan maganar ina tare da shi a gabansa nake yin wannan maganar da kuma ragowar su a jami'an tsaro kamar yadda na faɗa zan tuntube shi to na tuntube shi amma bai yi magana ba amma tun ɗazu na faɗa cewar kundin tsarin mulki ya ce wanda ake zargi ba mai laifi bane ba a gaban shari'a har sai kotu ta tabbatar da laifinsa saboda haka shi yanzu wannan bawan Allah da ake zargi ne bai zama laifi ba har sai kotu ta ce ya aikata laifin Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan harabar kotunan magistrate na unguwar Normansland.